May I have your attention, please? What to Jimena? See ya, guys.
It's Shambi on the beat. Hey. This is serious.
But the carry bo pa akwai ka kasa. Akwai ka kasa. But the carry bo pa akwai ka kasa. Akwai ka kasa. Akwai ka kasa. But the carry bo pa akwai ka kasa. Akwai ka kasa. But the carry bo pa akwai ka kasa. Akwai ka kasa. Akwai ka kasa.
A ina ka taba ganin asusu yafi banki. A dan yi bincike in har talaka ya ki manci. Ni gayin nan suke so su nuna wa barikanci. Dage wansu na ban dariya wane talikanci. Ya aza zai dame ni dan ya ce zai mare ni. Bai san ba a cin hannu na ba ko a efareti. Dan haka bai da wani zarafin da zai kware ni. In na wuce da taku daya da wuya a same ni. Shin kan kun gane ni? Ni ne na ji shirin su ta sun aza kurma ne ni. In banda ku ya da yin shawari a rumfa mai ji. Eh mun fi kowa zafi shugaban sun wuta ne shi. To ai ruwa ne ni. I'm doing well. Shi yake bukatan ku yashe shi dan ya sa mata wuka a wuya wai dan tace ni. But if they can't cope with this reality su rasa film kuma ba asirin da zasu samu ko sun caje ni. And when I lace a joint be at the city na kan chakar a dandalin su nake gabatar da shiri na imbasar. Didn't die just multiplied iri suka wasar a titi rayuwa ta sun ci iri na ta kyabar ciki na ta bafar simi na ta tasar. In muka ce maka namu ne mutumi na ka bayar way advance abinda suke yi wa hidima na yasar UUF lokacin da muke ishiwa ka shayar.
But the carry bo pa akwai ka kasa. Akwai ka kasa. But the carry bo pa akwai ka kasa. Akwai ka kasa. Akwai ka kasa. But the carry bo pa akwai ka kasa. Akwai ka kasa. But the carry bo pa akwai ka kasa. Akwai ka kasa. Akwai ka kasa.
Kaya kasa. Sai ka ce kasuwar baza koli har da extra muka zo dan daza amana gori. I'm not your enemy yan kudu na kira na aboki kuma dan in yi ta muku gajiya na da sauki. I do this to support the cause. It's fishy when a donkey aboard a horse. For the real, for the deal, for the bill, for the mill. Thou shall never underestimate your scoring skills. Flushing out cheap boring trills. Well you got a lot to do to get there. When you get to the top you sure your altitude remains there. Or get higher cause coming down is not an option. When the king is your son chasing out the crown is not a function. When it up tijo ne ya gaya mun sai na roki ubangiji na dan ya saya mun. Now the world is mine ba na maso a taya mun domin komai da komai yana mun.
But the carry bo pa akwai ka kasa. Akwai ka kasa. But the carry bo pa akwai ka kasa. Akwai ka kasa. Akwai ka kasa. But the carry bo pa akwai ka kasa. Akwai ka kasa. But the carry bo pa akwai ka kasa. Akwai ka kasa. Akwai ka kasa.
Ina da gayu a Zaria, Kaduna da J-Town, Bauchi filin daga, Abuja the playground, Nigeria kasata, Sanjuna gareta, life's hard on the street, amma dan kuna na leka. So let it burn and set the turn, I'll get it earned. I'll leave time, of course, good music is never mourned. Kar ku musu jaje, tun ina nan a raye. Kar ku mun kale, tun yana nan a tare. Kar ku mun yare, in kuna yaba kame. Danga dangaye, kwana ba bacci headquarter ne. Garba yane, if the truth is not the choice of the people, you tirwa zabe.
Another gbedu from nigerpickup.com.